بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أياك يا أمة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سايك هدوا دكوا دي وانا لوكة شي وانا شري نامو نا واتو رمضان أتاريه شرين دا أتكي مكي كاوموكو wato bayanai game da wasu ababen tarihi da suka faru a watan Ramadana mai albarka wannan shine wato turmi na biyar a cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah a wannan shiri insha Allah za mu yi dan tsokaci kankani game da wata hadisa tarihiya ita ce wato tarihin wani halifa wanda ya rasu a watan Ramadana a ranar 4 ga watan Ramadan wanda sunansa Abdul Hamid al-Thani عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول ديا دغا cikin manyan sarakunan daular Uthmaniya ta Turkiya wanda ya karbi halifanci daga shekara ta 1293 kuma ya shekara kusan 30 a wannan gado na sarauta wannan sarki ya karbi halifancin wannan daula a dai lokacin da daular take fuskantar rigingimu masu matuƙar yawa na cikin gida da na waje dai lokacin da akwai motsi na al-harakatul masuniya wato M Freemasons wanda suke kokarin ganin sai sun kawo ƙarshen wannan daula ta kowace hali wanda kuma suna da ƙarfi na Yahudawa da mataimakan su da munafikan cikin musulmi wanda suke taya su aiki wanda kuma sun kawo wa daular wato fitina mai yawa ba ƴar kadan ba baya ga haka a daidai lokacin kuma ƙasar Ingila ta kwace ƙasashe irin Misra da Sudan da wato Cyprus Cyprus kenan da kuma ƙasar Faransa ita kuma ta kwace Tunisia da Algeria ta sanya su ƙarƙashin mulkin mallakanta ga kuma rigingimu masu tsanani daga Balkan da yankin Bulgaria da Serbia da Belarus waɗanda a lokacin suke kokarin su yakice kansu daga cikin daular Uthmaniya ga kuma rikici na gaba da gaba wanda ke faruwa tsakanin daular Uthmaniya da daular Russia a dai lokacin wannan sarki ya anshi halifanci kuma yayi kokarin yaga ya shawo kan irin waɗannan matsaloli gurgurdan iyawarsa ya fuskanci abokan gaba na ciki da na waje kuma yayi kokari ya iya kiyaye daular da daga taruguje a zamanin sa sannan kuma ya karya lagon wani wato tayi da kadabbaya da aka yi a yankin Yunan da yankin Crete da kuma sojojin cikin gida waɗanda suke kokarin tada tawaye kamar yadda ya kafa makarantu da jami'o'i da wuraren samar da sana'o'i ya kuma kawo ci gaba na gine-gine da birnantar da ƙasashe a diddi waɗannan lokutan kamar yadda kuma ya shimfida wato titin jirgin ƙasa daga Dimashka har zuwa ƙasar Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an ce wannan titin jirgin ƙasa sama da kilomita 1300 da wani abu ne daga cikin muhimman ayyukan da wannan sarki yayi baya ga waɗanda aka ambata akwai kuma kokarin da yayi na fuskantar guguwar mai da kasashen musulmai su zama kamar kasashen turawa abinda yake ce ma at-tagrib ko kuma al-ilmaniya wato raba addini da daula raba addini da rayuwa raba addini da harkokin yau da kullun da kuma waccan harka ta masuniya baya ga waɗannan ya kuma yi kokari sosai wajen tunkaran kokarin da Yahudawa suka dinga yi a zamanin na ganin cewa sun samu wuri sun taru sun zauna a ƙasar Palestine tun daga kan kokarin su na siyan gonaki da filaye da gina gidaje a ƙasar Palestine da duk wata dabara da zasu yi na samar da wuri ga Yahudawa ƴan kama wuri zauna a Palestine wannan sarki bai bada dama ai wannan abun ba kwata-kwata wanda ana ganin wannan shine kamar muhimmin abun da ya jawo ma aka yi mishi juyin mulki aka cire shi daga wannan sarauta da Allah ya jarabce shi da ita baya ga haka abin da ya biyo baya shine wato ayyuka da aka dinga yi na tare zaune tsaye da rikici na cikin gida da zanga-zanga wanda Turawa da Yahudawa suka haifar da zanga-zanga mai yawa wanda ƙarshe a shekara ta 1909 ta miladiya da 1327 ta Hijriya suka samu nasaran yi masa juyin mulki da kuma korarsa daga garin ko a ce aka dauke shi daga garin aka kai shi ƙasar Paris da ƙasar Almania inda ya zama na abinda za a ce madaurin talala na tsawon shekara 20 kafin Allah ya dauki rayuwarsa a daidai shekara 10 gaba da dauki rayuwarsa a daidai shekara ta 1918 ta miladiya. Wannan sarki ya ɗaya daga cikin jagororin sarakuna da ake jinjina musu a tarihin musulunci, musamman saboda yazo ya samu daula wadda ta riga ta lalace, tana magagin mutuwa, ta shiga cikin ciwonta na ajali, amma duk da haka ya yi ƙoƙari wajen tsawaita rayuwarta. Ina ma da a ce ya samu daular ne a lokacin take da ƙwarinta, take da ƙarfinta, take da ƙarfin soja, ƙarfin tattalin arziki, lokacin da take baiwa abokan gaba tsoro ake shakkarta. To babu shakka da tarihinsa sai ya fi haka bunƙasa, da ayyukansa na cigaba sai sun fi haka yawa, amma Allah ya jarabce shi da samun kansa a daidai lokacin da daular take a kan gabatta na faduwa, bayan ta gama iya ƙarfinta, ta gama iya cigabanta, ta fara gangara. Wanda dama kuma wannan shine abin da yake faruwa da dauloli, akwai lokacin tashin su, akwai lokacin daukakar su, sannan akwai kuma lokacin gangarowar su da faduwar su. Wannan sunna ce ta rayuwa da Allah ya tsara rayuwar bil adama a daidaiwan su da tarayyar su da daulolin su da kuma duk wani abu da ka sani a duniyar nan, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Muslim, ma rafa Allahu shay'an illa wada'a, babu abin da Allah zai daga shi face kuma shi Allah da kansa wata rana ya rankwafar da shi yayi kasar shi. Da haka sarki Abdulhamid Al-Thani bai iya tseratar da daular Usmaniya daga wannan gaskiyar tarihin ba, amma yayi iyayinsa a tsawon shekarun da yayi guda 30 yaga cewa ya fuskanci matsaloli da ƙalubalen da daula ta fuskanta, kuma yayi maganin abin da zai iya, kuma ya gyara abin da zai gyara, kuma ya ainihin wato tsagaita abin da zai tsagaitawa. Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya karba masa ayyukansa na alkhairi, kurakuransa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da mu da su gabaki ɗaya. Allah ya samu dace. Baya ga wannan, har ila yau akwai wani hadas tarihi da ya faru a daidai wannan lokaci a irin wannan rana ta wato 4 ga watan Ramadan, amma wannan za mu koma can baya ne a zamanin wato musulunci a shekara ta 1 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan ya dace da shekara ta 623 a miladiya, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya wata ƴar ƙaramar runduna ƙarƙashin jagorancin amminsa Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su cikin mutane 30 cikin muhajirai dan su je su tara hanyar wato wasu dukiyoyi da wata runduna ta Qurayshawa da suka fito daga Sham ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyana ibnu Hishamin, wanda su wajen 300 ne. Waɗannan mutane cikin sahabbai suka kai wurin da ake cema Saiful Bahar, kamar da ake wannan wato sariya da lakabi Sariyatu Saiful Bahar, wato suka kai bakin gabar teku ta nahiyar wani waje da ake ce mishi Al-Ais, kuma suka gamu da waɗannan kafirai kuma suka fafata da su har aka samu wato wani mutum mai suna Majdi ibn Amr al-Juhani ya zo ya shiga tsakani, saboda shi yana da muhalafa da bangarorin guda biyu. A wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla wa Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu wata farar wato tuta ce wadda aka baiwa wani mutum mai suna Abu Mirsad Kunnaz ibn Hussein al-Ghanawi, shi ya rike musu tuta a daidai wannan tafiya. wannan hadasin shi ma ya faru ne ranar 4 ga watan Ramadana a daidai irin wannan lokaci da muke magana insha Allah. Yan uwa masu albarka, baya ga wannan kuma har ila yau a shekara ta 262 bayan hijira a irin wannan lokaci a 4 ga watan Ramadan aka samu wani daga cikin sojoji mai suna Bakhtiyar ibn Buwayhi, tani ga wani sarki cikin sarakuna sanannu a zamanin daula Abbasiya wanda ake kiransa da suna Al-Buwayhi, ya aika da sojoji, shi wannan Bakhtiyar ya aika da sojoji masu tsananin yawa domin su kai farmaki ƙasar Rumawa bayan ainihin wato wani mutum mai suna, wani malami mai suna Abubakar Al-Faqih Al-Hanafi ya kwadaitar da shi zuwa ga yin haka, kuma aka je aka yi wannan yaki mai tsanani har sai da sojojin Rumawa suka nemi su sheka da gudu, ba su samu halin yadda za su gudu ba ma saboda kuncin inda aka yakin. Karshe dai suka yi ta fadawa cikin ruwa, suka yi ta faduwa da kan duwatsu, aka yi musu kisa mai ban mamaki har aka kama shugaban su mai suna Adam Satak, aka kama shi a matsayin fursuna, aka zuba shi a cikin ɗan fursuna wanda aka kora su har zuwa gidan yari, bai samu ya fita daga gidan yarin nan ba har sai dai a matsayin matacce, a matsayin gawa, bayan an samu wato likitoci kala daban-daban su masa magani saboda raunin da aka ji masa wurin yakin, amma ba a samu halin ceton rayuwarsa ba, wanda sun zo su ceci rayuwarsa saboda inda sun ceci rayuwarsa to sarakuna ƴan uwanshi na cikin Rumawa za su fanshe shi da kuɗi mai yawa wanda zai zama ƙarin tattalin arziki ga bangaren su waɗannan musulmai, amma ba a samu halin ceton shi ba, haka ya mutu a gidan yari a matsayin wato fursunan yaki sakamakon wannan rauni da aka yi masa mummuna a jikinsa. Waɗannan suna daga cikin ahadath da zamu iya ambata ne da wannan lokaci wanda suka faru a irin wannan lokaci a farkon watan Ramadana a ranar 4 ga watan Ramadana a tarihin musulunci, kamar yadda muke mustake da suna Ramadana a tarihi. Yan uwa masu albarka, saboda yanayin lokaci zamu jalin zamu shirin a daidai wannan lokaci sai mu haɗa ku a wani turmi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.